azkarul azab abu ne goma sha biyar addu'o'in da ake bayan kira sallah zikiran bayan kira sallah malam ce ya qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin an shar'anta wa mai sauraron kira sallah ya faɗi irin abinda mai kira sallah yake faɗa illa fi hayya ala salati wa hayya ala falahi amma banda wajen hayya ala salah banda kuma hayya ala falah shi kan ba za ka maimaita abinda mai kira sallah ya faɗa ba wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billah idan mai kira sallah ya zo hayya ala salah sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah hayya ala falah sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah abinda ake so idan an kira sallah duk abin da ya faɗa ka maimaita irin abin da ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai ka ce la ilaha illa Allah ka tsaya a nan banda la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka tsara ba ba sai ka tsara dan ni da Allah ya ce ya qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin irin abinda mai kiran sallah ya faɗa kala kala wannan la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani wuri kuma sai ka faɗa inda aka ce ka faɗa shari'a inda aka tsaye da kai nan za ka tsaya amma ka ji an kira sallah ana la ilaha illa Allah ka ji an rikire a masallaci la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau amma ba a nan ba in ko mutum ya wannan ya saba shari'a wasu kuma la ha ilaha illa Allah ka zo la ha ila sai ha ila a zama ibe yi ba ba bai yi ba kwata kwata so ya za a yi iya abin da ya faɗa shi za ka faɗa ba ragi ba ƙari shari'a kenan ba ragi ba ƙari to in ka zo hanyar ala sara hanyar ala sara kuma sai ka ainihin faɗi la haula wala quwwata illa billah wannan riwaya imam bukhari ne da muslim suka ruwaito ainihin wato wannan hadisin kamar yadda hadisi sahih al-khudri cikin sahabbai shi ya fitar da wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a wata riwaya idza sami'tu nida idan kun ji annida in kun ji kiran sallah ya ku bayin Allah to ku faɗi irin abin da kai kiran sallah to wani zai iya tambaya yanzu a gwasa an yana jin kiran sallah biyar shida bakwai ko wani sai an yi ne ta in ya ga zai iya yi fadala ce in kun bai zai iya bai za ku daya ya yi ta kun fahimci wannan yawwa idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah kana cewa ka shaida babu Allah wata cancanta sai Allah ta haka kamar kana daɗa tabbatar da tauhidi ne kamar da mai kira sallah yake tabbatar da tauhidi ashhadu anna muhammadar rasulullah kana tabbatar da manzancin annabi hayya ala salah ana nufin ku matso ku taho zuwa sallah hayya ala salah ku gaggawa zuwa samun rabo da babban ainihin wato alheri duk wanda ya wannan bayan ya gama kuma yi salatin annabi yayi addu'ar da zamu karanta nan gaba manzo Allah ya ce halat lahu sharaatihi ceto na ya tabbata a gare shi tabbas sai an cece shi tabbas sai an cece shi to a nan gurin yaya maganan as-salatu khairun minan nawm ita ma idan na dani yace as-salatu khairun minan nawm zaka maimaita ne ko kudi ba zaka maimaita ba to wannan as-salatu khairun minan nawm ina so ku riƙe wata ka'ida babu riwaya ingantacciya tabbatacciya da ta faɗi me za ka faɗa inna dan yace as-salatu khairun minan nawm suka ce malaman saboda as-salatu khairun minan nawm suna cikin abun da ne aka tsara a sallah asubahi kawai ba ta cikin asalin kiran sallah amma daga baya aka ƙara ta a sallah asubahi da sunna ingantacciya tabbatacciya to anan mutum yana da zabi in ya ga dama ya maimaita irin abin da ladan din ya faɗa abadin tunda shi ma ya shiga cikin kiran sallah kuma annabi ya ce ka maimaita abin da mai kiran